dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'm there to do be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do that thing to do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. When you're done, I'm there to do be that again. Mega Mix.
Mega Mix. piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. Down, down, down. Down, down, down. Down, down, down. Down, down, down.
Show me a piece of peace. Piece of your love. I need a piece of peace.
Show me a piece of peace. Show me a piece of peace. Show me a piece of peace. Da 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 da